wato waka kenan daga cikin film din Mai Huna Jumhe Jomene Deka da fatan an ji dadin wannan waka prof muna maraba da zuwa a karo na biyu
to a karo na hudu ne
karakaran masu na da yawa
eh to alhamdulillah
to prof gashi dai ana ta shiri yayin nisa an yi kamar wajen wata kila ma yau ne wajen na hudu kenan ga an yi tambayoyi an abubuwa ya abubuwan suka kasance ne waɗannan tambayoyi da irin na san an yi nazari an bijiro da sababbin abubuwa ya shirye-shiryen suka kasance a baya
to wato abun ya bani mamaki kuma ya burge ni saboda tambayoyi da mutane suka yi sun yi wajen tambayoyi guda 35 a cikin 35 din nan an yi tambaya akan fina-finan India guda 13 tambayoyi 13 akan fina-finai aka yi akan tsarin fina-finai akan jaruman fina-finai ragowar tambayoyin an yi su ne akan wani abu na daban wanda bai shafi fim ba misali an yi tambaya akan bautar Hindu mutane 9 suka yi wannan tambayar an yi tambaya 9 akan al'adun India an yi tambaya guda 3 akan tattalin arzikin India sannan an yi tambaya kwade aka yi na
akan
korona taba zuwa India ko taba zuwa India ko ban taba zuwa ba to idan ka duba za ka ga cire wacce aka yi aka yi na tunda ke banda muhimmanci guda 34 ne a cikin 34 din nan kusan 18 akan fina-fin akan addini da al'adar India aka yi sannan guda 3 kuma akan tattalin arziki saboda in ka hada 18 din nan da uku kaga ku tambayoyi 21 da aka yi duk ba akan fim bane
haka ne
wannan yana da muhimmanci
me haka yake ya saka kike
dalilin da yasa saboda ashe idan mutanen India sun yi fim suna isar da wani abu game da al'adun su a cikin fim din ta yadda wani mutane suke ganin al'adun suke tsotsunto su an yi tambaya akan abincin su akan tufafin su akan abin da suke yi a jikin su wannan dugun da suke yi a goshin su an yi tambaya akan addinin su gumakan da suke bautawa sunayen su kai hatta da shugaban kasar ma sai da aka yi tambaya akan sa mai addinin sa to duk wayannan ya nuna gwanintar mutanen India wajen yada al'adar su saboda idan ka kalli film kamata yayi aka ce kana kallon mudubin al'umma ne adabi ne a film din kamata a ce ya fitar maka da wani abu akan al'adu da aqida na mutanen da ake yin film din akan su to kaga inda gwanintar India ta riga ta shigo kenan sanyi ta yadda Hausawa da suke kallon su a zamanin yanzu sun fi tambaya akan al'adun su fiye da akan film din wannan yana da muhimmanci ga duk wani dan film saboda idan ka kalli film din mu kamata yi a ce daga fina-finan mu da ake yin su kamata yi ka san wani irin abinci mutanen mu suke ci
gaskiya ne
wani abinci ne zaka ce Bahaushe yana ci wani irin tufafi Bahaushe yake sakawa ba wai tufafi da za a tsaya na costume ko dan ai ado ba saboda haka yana da kyau a fahimci cewa al'ada fa ba wai tana nufin a je kauye a dauki film a kauye ko kuma a sa kayan kauye wai shine al'adar Bahaushe ba addini cin abinci mu'amala da jama'a duk wayannan abubuwan hanyoyi ne na nuna al'adar Bahaushe a film saboda kamata yayi a ce yadda India suka yi gwaninta wajen fitar da al'adun su a cikin film din su mu ba mu fitar da al'adun mu amma kamar yadda nace mutane da yawa aka yi magana cewa kamata yayi a nuna al'adar Bahaushe a film sai sai yayi an ci gaba zamani ya zo mu ba za mu je kauye mu dauke film ba saboda sun dauka an ka je aka dauki film a bukka wai ai shine al'adar Bahaushe wai ce shine al'adar Bahaushe ai al'ada ba ta ada ba ce al'ada daban take halayya ce ta dan adam kuma wannan halayya su ne suke isar da sako akan mutane ta yadda mutane yanzu a dan Kano suna zaune suna kallon fina-finan India suna ganin ana daukan flower ana barbada ta in za a yi ibada India suna tambayar menene wannan me yasa ake yin wannan suna ganin ana bautawa gumaka suna tambaya menene wannan me yasa ake yin wannan wato a takaice dai ana fito da wani nau'e-nau'e na rayuwar mutane a cikin film ta yadda zaka fahimci mutanen tambayar da za mu yi wa kanmu shine idan mu mun yi film muna fitar da irin wannan nau'e-nau'en fahimtar ta yadda wani in ya kalli film din mu zai ce eh wa'annan akalla ba a kasar ba Hausawa ne to wannan shine abin da zan gode wa waɗanda suka ba da gudunmawa a wannan shiri su 35 da suka yi tambaya iri-iri wanda ya nuna fasahar su da basirar su da kuma fahimtar su ne da ƴan India suke nuna al'adun su da rayuwar su a cikin fina-finan su wanda kuma kamata ya zama darasi gare mu idan mun tashi namu fim din ya zama to cewa mun isar da wani abu akan namu al'adun ba wai al'ada wai ta ce wai sai an je kauye an sa kayan kauye shine al'ada ba ko a ce ana cin abinci a cikin akushi ba shine al'ada ba halayyar mu ya zama to cewa an ga wani abu wanda ya gaya mutane yaya addinin muke yaya irin abincin muke yaya irin sunayen mu suke yaya irin gidajen mu suke ya irin tufafin mu suke yanzu kai kanka ka ce biryani ka ci wata rana ka kai maganar abinci ka ce ka ci biryani to amma mafi muhimmanci shine a cikin namu fina-finan muna nuna irin abincin da muke ci har da wani zai iya kalla ya ce Allah kai Bahaushe ka gaya min menene dan wake na ji an ce kuna cin dan wake a fim ni ban san mene ko zaka yi min bayani
ya dambu yake
eh ko wani abu wato shine
haka ne to na ga prof Barama dan kara shakata da hut da waka in ya so idan muka dawo sai mu dora waka kenan mai taken Hamko Tumse Pyarehe daga cikin film din Ishq tare da Jeremy Ajetivgan da kuma Jeremy American to prof yau a wannan makon tambayoyin namu da muka samu ba masu yawa bane guda uku ne kawai amma mai tambaya ta farko mace ce ita ce Hawwa Akshe wacce take cewa wai da gaske mace ba za ta yi aure ba har abada in mijinta ya rasu a wani addini ake haka a India
a addinin Hindu ne
to
ba ma wai ba za ta yi aure ba a'a idan ma ba wai ya rasu ba ko rabuwa suka yi ce ya gaji da ita ya kore ta to ba za ta yi wannan auren ba
haka za a yi ta zama
haka za ta yi ta
ko da ku shekara ɗaya aka yi auren budurwa ce shekara 2018
ai sai auren ma da ake yin shi a shekara 9 saboda haka sai ta sai addinin su saboda su wannan hadisin wani allantaka su ne wai shi manu wannan manu din shine halitta ta farko shine dan adam na farko kuma shi da yazo yayi zama halitta na farko
a nasu addinin
sai kuma ya halicci sauran mutane
tashin hankali
shine ake kiran sa manu sambiha to shi manu sambiha shine ya ba su hadisi cewa shi bai yadda da mace ba mace bata da
ba bar yadda ba
bata da amana ma bar yadda ba ce saboda haka kar ma a dauki mata da daraja kawai amfanin mace in fact an yi aure ne saboda kyau ita matar kyauta ce ga mijin daga allantakarsu to saboda haka babu wani maganar mace ba ta da daraja ba ta da komai kuma haka suka yi shekara 100
kuma har yanzu
a'a da suka samu yanci hamsin sai mata masu rajin kare haƙƙin mata da kuma dai shauran mutane suka ce wannan addinin ko kuma ce wannan hadisin
da gyara
ba daidai bane
to fa
suka kalubalance shi to shine ita gwamnatin India a shekarar 1955 ta fitar da wani abin da ake kira marriage act wato wata dokar aure wacce ta ba wa mutane dama su yi aure kuma ai saki saboda haka su abin da ita ta gani a film din suna kamar nuna yadda addinin su yake a dacin a tarihi ne amma a yanzu wannan takunkumin ya riga ya kawa idan da a wani kaulin ma nasu idan namiji ya mutu to ita kanta matar in an tashi kona shi da ita za a hada a banka mata wuta
to a kone su gaba mai taito
a to saboda ba ta da amfani kuma ai ita ma ita matar an yi ta ne takamaimai saboda shi ba wani wanda kuma zai kara aurenta saboda haka in ya mutu za a kona shi ita ma sai a dauka da tarkacenta a kona
saboda haka za ta yi ta burin ma kai ya mutu dan mutuwarsa mutuwar ta ce
kwarai da gaske to amma kuma ina nace wannan shi hadisin wannan allantakan nasu ne da suke kira manu shi ya fito da wannan to kuma da aka zo aka samu yancin kai aka kalubalanci wannan hadisin suka ce su ba su yadda ba to aka fito da marriage act na 1955 a India wannan ya bada damar ai aure ai saki a sake yin wani auren saboda haka wannan abinda ta gani a film ne take ganin irin tarihin su a yadda suka yi ada amma ba a yanzu ba yanzu an daina wannan
to professor sai amma akan dai wannan gabar professor bincike ya kai ga an gano adadin zaura da aka samu ko da kide an ce kashe su ake wa
ai kashewar ada ne ita abinda ita wannan malamin ta gani a film din karshen ta film din yana waiwaye ne akan yadda addinin nasu yake ada amma addinin Hindu ne kadai suke yin haka musulmai da Sikhs da Christians ba sa yin wannan kuma babu wani abu da zai nuna maka adadin mutanen da aka kashe ko aka yi musu wannan saboda da yawa daga cikin abubuwan da suke faruwa a kauyuka suke faruwa ba a sanin su faruwar su a birni ne ma yasa aka fara kalubalantar su ake cewa ba a yadda da haka ba akwai wata kalma da suke amfani da ita ana cewa barbaric abu da mara tunani mara wanda ya wuce hankali bai kamata a ce a yi wa mata haka ba to wannan kokarin kwato yancin matan ne yasa aka ba su damar su ce su ma ba sa so a rabu kuma auren ya rabu amma da mace bata isa ta je ta ce tana son a raba ta da mijinta ba saboda addinin su ita matar ita kanta kyauta ce daga allantakar su ga miji to kuma ai ba a mai da hannun kyauta
wannan kuma koda yana azabtar da ita
ko me yake mata kuma yana da yancin da zai karo wayansa matan
au su kuma a wannan
kwarai zai karo da yawa in yana so amma ita ba ta da yancin kuma matan ba su da yancin su rabu da shi
to bar magana to prof sai mai tambaya ta gaba Shamsiya Muhammad Rijar Lemo da take cewa mai yasa ƴan India suke watsa fure yayin ibadar su ko kuma ranar bikin su mai hakan yake nufi
to fure dai a wurin su yana nufin tsarkaka yana nufin daraja yana nufin daukaka saboda haka in za a zo aure ko in za a zo ibada ana watsa shi ko kuma nan nan dashi ai kewaye ai zobe da shi kaman taya sai a sa a rataya wa matatan rataya miji ma ya rataya wa matarsa to wannan furen wato nuna kusanci ne da allantakarsu saboda allolin nasu su suka ce suna sha'awar fure suna sha'awar a ba su
fulawa
kuma fulawar ta gida wacce aka shuka ta a gida shi yasa a inda za ka ga akwai abin da ake cewa florists wato masu sai kantina da suke sayar da fulawa za mu yi mamaki mu ga cewa kantine kawai inda ka san ana sayar da kamar supermarket haka to su ma supermarket amma fulawar ce kawai
iri daban-daban
saboda a je a faranta wa allantakan su rai shi wannan biki suna kiran sa puja na ɗebo fulawar a dinga amfani da ita ana ta ɗaukaka ta to fulawar da suka fi amfani da ita suka fi ta tafi daraja a wajen allantakan su ita ce fulawar bado akwai wata fulawar da take fitowa a inda ruwa ya tattara take bullo kanta to karkashin ta albasa ce ana kiranta bado albasar nan in ka fasa ta ciki za ka kamar gero wani mai maiko
ai muna da bado anan shi dai
yawa to wannan flower da take karkata saman bodan take fitowa da kan ruwan wata kyakkyawa da ita ana kiranta lotus to wannan lotus din ita ce aka fi amfani da ita wajen daukaka ibada a wajen su saboda haka suna amfani da ita ne kware da gaske saboda daukaka allolin su allantaka su muna yawan cewa allantaka saboda allolin nasu suna da yawa su kansu ba san ya ga adadin su ba saboda haka kowa ya ga dama sai fito da wani allan ya ce ai wannan wani da kawun Allah da kanin Allah da wannan Allah
da kumban Allah
duk haka suke ba wanda ba su hadawa saboda haka sun fi son irin wannan abun nan ibada saboda haka a wajen ibada da kuma a wajen aure saboda haka a wajen aure ma suna da wannan kewayen abun suna kiran shi jamala to wannan shine jamalan shi kuma allantakar Davy Sitata ita ce tace lalle lalle ma'aurata dole sai sun dora wa juna wannan kewaye ne na fulawa za ka mantaya kaman tube yake na nake ki to sai a dora mutum a wuya a rataya masa to in aka yi haka allantakar diba za ta wato murna da ma'aurata kuma za ta ba su albarka
proba sani ba ko bincike ya kai ga nima in tambaya in mutum ya mutu za ka dauko ta fulawa an rataya hotonsa
ai duk rayuwarsu dai ai flower ita ce kusanci da allantaka dan dai bana son wato in kwatanta ne da musulunci saboda ba ka taba kwatanta musulunci da kafirci amma ka dauki yadda wayansun mu suka dauki misali carbi suke amfani da shi wajen taimaka musu wajen ibada
da muhimmancin sa
yau wato su ma flower ita ce kamar wani kamar targun su wacce suke amfani da ita ta wajen kusanci da allantakar su dole a samu flower mai kyau shi yasa idan suna tsalle-tsallen nasu da burgina-burginan nasu suke yin a cikin flower saboda flower hanya ce ta kusanci da allantakar su saboda haka idan suka zo suka yi rawa suka yi waka dama ita rawa da wakar allantakar su ce suka yi saboda su allantakar su ta ce a yi sharholiya a ji daɗi a masallaci ma ake koyarwa yadda za a yi to saboda haka mun sun yi wannan a cikin flowerin to suna da kusanci ga allantakar su shi yasa ba a san flower ta fito a jeji
sai ta gida
tsarkakakkiya kyakkyawa mai kanshi to ita ce ake amfani da ta ko a wajen mutuwa ko a wajen daurin aure ko a wajen ibada
haka ne ka tambaya ta gaba daga Jidda Bukar Badawa wasu suke cewa kamar waɗannan al'adun Indiya ne suka yi daidai da namu al'adun
to abin da ya kamata a dada fahimta shine babu fa wani abu Indiya saboda Indiya ba ƙasa ce ba mutum ɗaya bane Indiya ƙasa ce kamar ka ce yanzu wani al'adun Najeriya ne suka yi daidai da namu
gaskiya
kuma a Najeriyan nan muna da kabilu da yawa muna da addinai daban-daban saboda haka kowane kabila kowane addini suna da nasu al'ada saboda haka zalika mu daina kallon Indiyawa a matsayin jumlatan a matsayin mutum daya abinda muke gani da yawa daga cikin abinda muke kalli a film din su Hindu wanda su ne kamar da nace kaso 80 zuwa 85 na kasar to duk fina-finan da muke kallo fina-finan Hindu ne saboda haka ba wai Indiyawa muke magana ba a'a sai dai a ce wani irin ɗabi'a ne na Hindu na musulmi na Sikh yake daidai na mu misali sa rawani Sikh suna sa rawani mu muna sa rawani a nan gurin to amma kaga ba wani abin da ya haɗa mu da su to amma duk musulmi duk abin da musulunci ya tanada wa da mumuni to in dai ba Indiya musulmi yana yin shi to mu muna yin shi
hakan
duk ɗaya ne saboda Qur'ani da hadisi su ne kadai hanyoyinmu na ibada na zuwa ga Allah saboda haka al'adunsu da suke yi na musulmin Indiya daidai suke da namu na musulmin Najeriya ko na ko'ina musulmi ma a duniya shi yasa ake cewa addinin musulunci gama gari ne gama
amma professor na taba gani wani ya je kabari zai ziyara musulmi ne da ya je ya daura kansa da wani abu ya samu kumatin sa sannan igoga a nan gefen kabari igoga ɗayan ma a gefe sannan ya tashi addu'a ya tafi
a yau ko a nan ma musulman ba suna yin wayansu 'yan abubuwa ba na hauka wanda za su nemo wata abun nan ai nan din ma akwai bokaye wanda za su haɗa maka da wannan da wancan da wannan su tayar da wani abu amma dai musulunci ne da in ka bi shi ɗoɗar baya da za ka kauce
kamar a wasu fina-finai mun ga yanda ga suna wasan ƙanin miji wasan kaka na ga suna irin wannan
kwarai da gaske wannan ai abu ne wanda yake na middle eastern cultures wato kabilu da suke cikin tsakiyar nahiyar gabas gabatin duniya da yawa daga cikin su suna da irin wayannan wasannin da shauransu to akasari abinda muke gani game da Indiya muke sha'awar su really baya wuce a ce an ga misali mata sun yi ado an lullube kai maza sun sa dogayen riguna an saka huluna an sa falmaran an yi duk irin wannan abubuwan amma su ma a fina-finan da ne na wannan kan ta naka duk ba sa sa irin
kanawa
saboda su sun fi son su nuna cewa su Amerikawa ne saboda mutanen da suke kallon su ba wai kawai a Indiya suke son a kalle su ba suna da audiences guda uku mutanen da suke kallon film su guda uku akwai na India da suke son su burge akwai na waɗanda ba indiyawa ba kamar mu kenan wanda suke son su burge sannan kuma akwai mutanen su indiyawa amma ana kiran su
non resident
Indians wanda suke zaune a Turai suna son su burge su saboda idan mutun yana zaune a Seattle ko a Washington ko a wani guri zai iya gaya wa Bature makwabcin shi ba India ne ni kuma ga irin film din kuma mu ma ai muna yin irin naku a nuna ana wannan kamar waka dum
dum
wannan tsalle da wannan tsalle-tsallen duka ga mutun tumbur zarara haihuwar wata sa amma yana ta wannan gazara-gazaran to saboda haka non resident India din su ma suna jin dadin su ga irin wannan abubuwan don su nuna cewa fa su ba fa ba gida dawa bane shi yasa suke yin duk ire-iren wannan abubuwan saboda haka culture dai ko kuma ince al'ada dai ta su ta musulman daidai take da tamu ta musulmai
hakan tafar bara mu dan ƙara shakatawa sai mu dawo inda na ga dai akwai time yanzu kuma FM Rezamani kamita 88.5 zangon FM a cikin shiri na Duniyar Bollywood tare da ni Muzammil Ibrahim ya kasai mulakaban King Khan.
Yayi
prof nine King Khan.
Yayi
me who King Khan.
Ta kuma ka ji ranta an shiga wani rudu.
An shiga. Wato prof wannan waka da nasa sunan film din Hamko Divana Kargaye kuma jarumi Akshay Kumar da Katrina Kaif ne suka hukan wannan waka.
Yayi
na sharan gazi tai dadi.
To gare ka ba ani gwanan ji dan anace ado dan kore
garba sufa
ko garba sufa
eh gaskiya ne
amarya da ango
gaskiya ne prof ranka kamar an turo ma tambaya kai mata ta wayarka
eh malam bashir mudi ya kasai dattijo dattijon dan film din eh daga cikin manya-manyan yan film ya kalubalanci jami'ar Bayero da ya aiko da text message yanzu yace tambaya ta ita ce me yasa ita jami'a ba ta yin kananan kwasa-kwasai ga MPIM a irin wannan fage da kuma shirye gasa wajen zaburar da su domin cimma buri a wasu shekaru masu zuwa
yawa to sai aka yi sa'a professor kai professor ne akan abubuwan da suka shafi irin wa'annan a sashen mass communication department Bayero University
kware da gaske
saboda kamar najiran amsa
to babban amsar dai ita ce a yanzu haka jami'ar Bayero
na'am
ta gama shirye-shirye kaf na mayar da ita department of mass communication to the faculty of communication and media studies
na'am
saboda kamar maimakon department daya a tsangayar social and management sciences yanzu za ta zama ita kanta tsangayar gaba daya kamar da mass communication ba abin da za a koyar to daya daga cikin sababbin departments din da ake fatan tayarwa ita ce department of visual communication visual communication yana nufin sadarwa ta hotuna ko ta film ko ta daje ire-iren abin da za a gani zane da shauransu to daya daga cikin abin da muke so mu yi shine degree a mass communication da kuma karfi akan cinematography yadda dabarun daukan film da kuma nuna mutane yadda za a yi film degree ne guda yanzu haka muna da course da muke yi a jami'ar Bayero ga L level 3 ana kiran shi film making technique
a baya kamar ni dai na san nayi film aesthetics film production lokacin yanzu an habaka abin ne
akwai yanzu kuma film making techniques shi film aesthetics din da critical review aka zo aka hada shi sannan film production kuma introduction to film production yadda ake tsarawa yadda masana'antar take ake to yanzu an fito da film making technique inda ake nuna mutane yadda ake yin film dalla-dalla sannan kuma daya daga cikin abin da muke yi kamar yanzu gobe insha Allah za mu yi shine muna nuna film da kuma bangare na duniya dan a ga yadda salon film yake yanzu gobe insha Allah wanda za mu nuna shine Wajda Wajda film ne daga Saudi Arabia shine film din su na farko da aka yi a Saudi Arabia
to an Saudi Arabia
nan Saudi Arabia film takakken film na farko na Saudi Arabia sunan shi Wajda akan wata yarinya a shekara 12 da take son ta sai keke wani kalubale ne akan yadda hukumomin Saudi suka hana mata tuka mota to ita yarinyar ba abin da take so sai a ce ta mallaki keke to za a nuna film din a sharhi akan sa da shauransu saboda haka malam Bashir muna nan tafi yanzu mun tattara takardun mun aikawa wato cibiyar da take kula da jami'o'i Nigerian University Commission muna fatan su ba mu izinin mu ci gaba amma a yanzu haka wanda duk yaje jami'ar Bayero kusa da abin da ake cewa convocation square daga wannan stadium din tamu in ya duba daga hannun dama zai ga faculty ana ginata da studio gaba daya to film studio radio studio da komai da komai da kuma faculty da kuma dean's officers kuma da kuma wata theater da ake yi ta performing arts saboda haka biiznillah muna hanya kuma mun gode da wannan dada zaburar wadda aka yi mana
an ce kuna nan ai da Dr. Mekaba kuna ta kokari
ai shi Dr. Mekaba shine bulldozer muke kiransa da kai na kake aiki ina za ka aiki
shi ma yazo Bollywood ai kamar shekara 2 haka ta wuce
a shi ma yayi yindancin ai a shi ma kan ne ai me ka ba kan ne ai kana ganin sanan me ka ba kan ne
shi ma dan sharo
so a fage
dan sharo kan da
to ai shine mutum da so a fage ai yayi kware kuma shine dinga da yajiru cewa a wajen samu wannan sabuwar faculty din gaskiyar maganar saboda haka alhamdulillah muna nan tafa malam Bashir
to masha Allah to prof sai abu na gaba abinda shafi gasa
kwarai
da tambaya da aka yi S Manjubur ne ko
kwarai
to dai tambaya cewa an ce Amita Bachchan shine fara lalata harkar fina-finan India to aka ce professor ka tabbatar da haka kuma to amsa ka ce mutane ne za su ba wa kansu da kansu
ba ni zan bayar ba kwarai
shin Amita ne ya fara lalatawar
ko
daraktoci
ko
marubuta yaya ne tiyo za mu daga wayar masu sauraro mu ji taku amsa kuma Allah ya da akwai gasa ko kuma kyauta da za mu ba wa duk wanda ya amsa wannan tambaya akwai 08091 2888 haka ne ko 85 zan sake maimaitawa 08091 2888 85 wanda ita ce lambar da za a neme mu domin mu ji amsar da za a bayar insha Allah kana kuma mu ji da karshe mai professor Zich waka kiran daga cikin film din muhabbatin inda mawaki Udit Narayan da kuma mawaki Alata Mangeshkar suka rera wannan waka jari mai sharukan da Ashwariya da kuma yara guda uku suka hau wato su Hans Raj Jugal su Uday Chopra da dai sauran su a cikin wannan waka ta Hamko Hamisa Chura wato kisace ne ke boye ni a cikin wani lungu na cikin zuciyarki to da kyau ga prof dai prof dai ba mutane na san India ne dan soyayya
Eh to sai tana da kyau sai yayi take tafiyar da duniya yayi ke kafa da duniya take
to masha Allah an fara bugo waya gashi nan eh bari mu fara daga waya ta farko mu ji wa aggatar ho hello assalamu alaikum hello tunda Allah ya yarda da soyayyar mu to tunda zuciya ta yarda to Allah ma ya yarda kamar yanda yake fada
amma wani Allah
rabbi
to rabbi shike to alhamdulillah na
hello assalamu alaikum
wa alaikum assalam Umar Faruk ne
Umar Faruk Adam ka ji tambayar ta mu ko
eh na ji tambayar ta
to wanne ne amsa
idan ina ganin gaskiya waye ko Aminu bace
laifin waye
akon director ya ce fura
to ina ga kana so ka ce laifin director ne kenan to mun gode kware da gaske mun gode kware da gaske
shi
ya ce director mun gode Hello assalamu alaikum da muke tare.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam da muke tare.
Sunana Ibrahim Alali Khan.
Ibrahim Alali
Khan
ba. Alali Khan to kaji tambayar ta mu ko?
Eh gaskiya ni da alakar ta abin da laifin Amita Bachchan.
Amita Bachchan? To mun gode kware da gaske Ibrahim a gurguje zaka ji mu. Hello assalamu alaikum
Assalamu alaikum
Alaikum assalam da muke tare
To abban ka ji da fatan asiri a rai kuna magana da Maryam Khan
Maryam Khan sheka kin ji tambayar ta mu Maryam Khan ta gudu ayya an samu matsala da wannan line Hello assalamu alaikum
Wa alaikum assalam
da muke tare
kana magana da Musbahu Bazuge na yabawa.
Musbahu
Bazuge na yabawa ba?
To Musbahu na iba ka ji tambayar ta mu.
Na ji tambayar ina wa prof fatan alkeni tare da kai muzumi.
To me amsa tambayar ta mu?
Gaskiya magana kamar wanda na farko magana ya ce ba ne wannan direction ya Chopra.
To ne fun director?
Yadda ne fun director.
Kuma ya Chopra mun gode. Wanda ya Chopra da ya shiga uku. To rabu je ga biyu ta tambaye ta mu dai ita ce an ce India ta fara lalacewa ne a zuwan Amitabh Bachchan. Shin waye lalata Amitan ne ko director ko bi marubuci masu rubuta films? A ciki sai ku zaba mu ji. Hello assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Yawa da muke tare. To sunanka? Muhammad Isa. Hello assalamu alaikum.
Hello assalamu alaikum.
Alaikum assalam. Do muke tare?
Yawo mi zan yi sunana Sammani Hassan dan Lagos.
Sammani dan Lagos.
To ni a iya tunani na gaskiya ba wai laifin Amitabh Bachchan bane ko producers. Laifin director ne saboda shi director ba in ka duba ciwar fa shi ne.
A'a ba dalili zaka fara ba kawai ka faduwa ne shikenan dalilin ma zai daga baya.
Yawo to laifin director ne.
To Sammani dan Lagos mun gode. To bara mu ji me waya ta gaba. Hello assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam. Da muke tare?
Shamsiya Muhammad Rijiyar Lemo.
Shamsiya Muhammad Rijiyar Lemo.
Eh gas bale ku Amita ne.
To mun gode kwarai da gaske. Da zamu tantancewa muna nan dai muna ta shigarwa zamu ji wane ne zai amsa mana wannan tambaya. Prof kuma yana jin ku. Hello assalamu alaikum.
Hello assalamu alaikum.
Alaikum assalam. Da muke tare?
Sun kan da kai da kai da yana muku fata an kai sunana Habibu Ajewaya da wakin Dakata Goji.
To Habibu Ajewaya
eh ni ga ta ina ganin laifin ma kashi ne ma complete.
To mun gode kwarai da gaske.
Wace laifin waye
ya ce laifin masu kallo ne masu kallo. To alo assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Alaikum da muke tare. Allah ya kawo
tare da tare da ofisa.
Na'am? Adam kofar ruwa? To Adam kofar ruwa, kaji tambayar tamu. Kaji tambayar tamu laifin waye marubuta ko director ko Amitabh Bachchan lalacewar India?
Gaskiya laifin director.
To mun gode kwarai da
gaske.
To mun gode kwarai da gaske. Na ga dai abin dai. Okay. Sai a ina ga zama dan ƙara dauka. Hello?
Na'am, assalamu alaikum.
Alaikum assalam, da muke tare?
Ana magana da dan kauye Salisu Ismail Bawai.
Dan kauye?
Yes.
Babbar magana. Ka ji tambayar ta mu ko dan kauye wa?
Dan kauye Salisu Ismail Bawai.
Salisu Ismail. To, ka ji tambayar ta mu ko?
Eh, na ji ni ina ganin laifin su ne gabaki daya, dan ba za a dora mutum daya ba.
Eh.
Kowa da laifin sa.
Okay. Kai kana ganin laifin su ne ma gaba daya? To mun gode kwarai da gaske. Bara mu dau kamar waya biyu sai mu yanke daga nan domin dai mu kara ba da dama. Hello assalamu alaikum. Da muke tare?
Hello assalamu alaikum.
Alaikum assalam. Da muke tare?
Yawwa, sunana yayan malam kofar Na'isa.
To yayan malam, ka ji tambayar tamu?
Eh, na ji wannan tambaya ta ku. Gaskiya ni sai in ce kuma marubuta ne. Aka zan ce ba zan ce wai a gaisa ko kuma wai ko in ce director ba.
Eh. To mun gode.
Wannan shi a gaida ne ya yi malam kofar na ita.
To mun gode kwarai da gaske. Dama mun ce saura guda ɗaya, bari mu je ga ta ƙarshen mu ji. To bari ta shigo wannan. Hello, assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Yawa, yawa. Alhamdulillah, da wa muke tare?
Ya aiki Anas Zubairu Gabari.
To me amsa tambayar tamu? To mun gode kwarai da gaske da waɗannan tambayoyi da kuka amsa mana. Bara mu je mu danji wannan waka sai mu da mu ji mecece amsar. Professor ga dummacale dummacale da Ritik Roshan dummacale. Waka kenan daga cikin film din Doom to professor akwai waɗanda suka amsa tambayoyin nan akwai Umar Faruk Adam akwai Ibrahim Alela Khan akwai Maryam Khan akwai Musbahu Naibawa akwai Muhammad Isa akwai Shamsiya dan Zago ne ko dan Zago akwai Shamsiya M Muhammad kenan akwai Habibu Ajawaya akwai Adam Kofar Ruwa akwai dan Kauye Salisu akwai Yayan Malam to Yayan Malam yace marubuta ne a cikin su da suna tai akwai wanda yace Umar Faruk yace director ne Ibrahim Alela Khan yace director ne yace Amita Bacha ne Musbahu Mainai ba yace director ne ga sunan dai a ƙarshe shi kuma Yayan Malam yace marubuta ne to professor ban san me yace ba akan wannan tambaya
to kafin yanke hukunci a bada maki yana da kyau a fahimci ita kanta tambayar da shi I think Munjibur ya fara
turowa
kuma tushen tambayar tushen tambayar shine fina-finan India kafin zuwan Amita Bacham suna nuni ne akan al'adu da rayuwar Indiyawa ta yadda yake kamar yadda mutane suke tayin tambaya har 35 yaya abincin su yake yaya tufafin su yake yaya addinin su yake to wannan wani haske ne ga duniya ga yadda India take da Amita Bacham ya zo sai ya canja alƙiblar fina-finansa sai suka canja alƙiblar fina-finan Indian daga wancan turba da aka sani zuwa turba ta zamani ta kamemai na kofar Amerikawa to shine wa'ansu madazarta da yawa suke ganin cewa Amita Bacham zuwan Amita Bacham shi ya lalata darajar fina-finan India to tambayar shine laifin waye an ce director an ce marubuci an ce shi kansa Amita Bacham yana da kyau a fahimta cewa ba za a yi fim ba babu labari labari shine doron bayan fim idan babu fim babu idan babu labari babu script to babu fim kuma duk inda fim ya kai ga kyau to labarin sa ne ya kai shi shi kuma director ba zai iya nuna gwanintar sa akan aikin director ba idan babu labari mai kyau shi kuma actor ba zai iya bin umarnin director ba idan shi ma babu labari mai kyau saboda haka a takaice dai amsar ita ce marubuci saboda haka wanda yace marubuci shi yace wannan kasa
yayan malam kenan alibos naga text ɗinka sai ka kira yanzu wato yayan malam dai shi amsa wannan tambaya alibos naga sakonka sai ka ya harama
sauri sauri ku zo mu je can dala
Yang To da la FM rai zamani kenan. Hello, assalamu alaikum, da nake tare?
Salama a Mozambique.
Yawa Ali boss.
Na magana ne da Ali, Ali boss.
To Ali lamma boss a gurguje.
Eh ina wa professor barka da zuwa. Allah mai da shi gida lafiya.
Amin amin.
Sannan kuma ana so ka ce akan wannan magana ta cewa Amita ne lalata industry.
Eh.
To ya da ce Amita ne lalata industry bayan Amita shi actor ne dan koshi ake kawai aiki a biya shi. Director da producer su suke zuwa su samu labari sun aktori musu abu ba daidai ba sai an canja kaga ba yadda zai Amita zo da saran sai ce shi ya kawo tar'ada daban abin da director ya ce ai masa shi ake masa
to albums muna godiya
kana Amita ba shi da wani laifi a cikin wannan cewa shi ya lalata kawai sai directorcin ne suka ji America suka samu ilimi na rayuwar can America suka kawo India
to albus muna godiya kuma professor zai magana shi ba
eh to ai da ma an riga an bada amsar ali gaskiya ka faɗa gaskiya ba me ne fin Amita bane to amma mutane shi Amita suka sani shi suke gani saboda haka basu san marubuta ba basu san directorci ba shi yanzu aka tambaye mutane da yawa waye yayi director film kaza ba sa iya sani saboda ba san su ba waye yayi ya rubuta labarin wani film mutane da yawa ba sa sani actor suke kallo shi yasa ake cewa Amita fitan shi adda laifi
to professor Urguje sai assalamu alaikum sauraro
amma assalamu alaikum
mun ce zamu magana akan yanda ake yin film
ito sanan wani jukwan ne wani lokaci kuma za a samu lokaci na musamman sai a shirya sai a zo a
ma'ai mako mai zuwa komi hutu
ai dan hutu tukun na kafin a dawo bismillah
to prof aje a sharuwa ai a dan kwana a cigaba da bincike sai mu da akan yanda ake yin film kuma
insha Allah
professor muna godiya da wannan gudunmawa da lokaci
assalamu alaikum
da lokaci da aka ba muna godiya kware da gaske Allah ya saka alkhairi Allah ya ja kwana kuma Allah ya kara lafiya
amin
sai mun zo jami'a
insha Allah
ye dil aashiqana aashiqana